الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan Rabi'u Tsani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 3 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 31 a cikin wannan littafi mai albarka muna dai tattaunawa game da mas'alolin da suka faru lokacin khalifancin Sayyidina Ali radiyallahu anhu inda an samu waqa'atul jamal da ma'arakatu siffin akwai kuma naharawan shi ma wanda zamu karanta nan gaba duk waɗannan ainihin fitintunu an same su lokacin khalifancin sayyidina Ali radiyallahu anhu mun tattauna game da shin rashin yin mubayi'ar da sayyidina Muawiya wato yayi rashin mubayi'ar ga sayyidina Ali shin yana neman khalifanci ne shi ma yana ja'in ja akan cancantar Aliyu a matsayin khalifa ko kuwa to mun tattauna akan wannan cewa ba wannan dalilin bane shi dai yana da tunanin cewa sayyidina Uthman an kashe shi zulman da haka yana ganin ya kamata a dauki mataki na hukunta waɗanda suka kashe shi wato ba tare da an ja kafa ko an ja lokaci ba a lokacin da shi kuma sayyidina Ali yake da tunani da kuma ra'ayin cewa hakan ya kamata amma a saurara ba da gaggawa ba a bari al'amura a samu natsuwa sannan kuma a sa binciken da za a gano su waye tunda mutane ne da yawa kuma sun wawwatsu a wurare daban-daban to wannan dan rashin ainihin wato fahimta shi ya haifar da ainihin wato aka samu rikici tsakanin sayyidina Ali da kuma sayyidina Muawiya sannan a ƙarshe mun tattauna waye mai gaskiya a cikin su sayyidina Ali shine wanda yake da gaskiya a cikin wannan sabani da aka samu duk da cewa ijtihadi suka yi duk su biyun amma shi sayyidina Ali ya yi ijtihadi ya dace yana da lada biyu shi kuma sayyidina Muawiya ya yi ijtihadin sa ya yi kuskure yana da lada daya na fata an gane to mun tsaya akan gabar da malam yake cewa mun karanta maganar Imam Dabari wajen inda Imam Dabari ya goyi bayan mazhabar waɗanda suka mara wa sayyidina Ali baya ko to mun tsaya a gabar da yake cewa qultu an ga gurin yace hadha kalamun sahihun idha tabayyana al-amru walakin idha kanat al-umuru mushtabihatan lazima al-ibti'adu falidhalika takhallafa al-kathiru an al-musharakati fi hadhihi al-ma'araka to idan aka samu yanayi irin wannan na hargitsi ko fitina shin mutun ya shiga ciki ko kuma ya janye jikinsa to mun tattauna game da wannan shine malai yake cewa qultu shi Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis yace ni kuma wannan magana sa ce yace hadha kalamun sahihun, wannan magana ta Imam Tabari magana ce wadda take mai kyau ingantacciya. Idza tabayyana al-amru, idan ainihin wato al'amari ya bayyana aka gane ga waɗanda suke da gaskiya ga waɗanda kuma ba su da gaskiya, to kaga wajibi ne ka shiga cikin masu gaskiya domin a daƙile waɗanda suke marasa gaskiya. Na fata an gane. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu, sai Allah ya ce me, fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, ko fa in fa'at fa aslihu, to inna Allah yuhibbu, tunda dama a jona ke innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ko ikhwatikum. An gane ku? To sai yake cewa walakin idza kanat al-umuru mushtabiha, sai dai idan al'amura suka kasance mushtabihatan sirrikirkice, lazima libti'ad, to lazimi ne ka kaurace. An kasa gane cikin wannan rigima da ta taso tsakanin bangarori guda biyu na musulmi, an kasa gane wane ne akan daidai wane ne akan kuskure, to kai da baka cikin kowanne daga cikin biyun kar ka shiga. Na fata an gane. Falidhalika, dan haka ne ma takhallafa al-kathiru an al-musharakati fi hadhihi al-ma'araka, da yawa daga cikin sahabbai suka kiyin tarayya a wannan yakin, kamar yadda zamu ji waɗanda ba su shiga ba zai kawo mana sunan gaba. Da yawa sahabbai ba su shiga cikin wannan abin nan din ba, saboda abu ne wanda yake akwai rikici akwai rudani a ciki. Idan falladhi yajibu an na'taqida, malai ce idan haka ne kenan abinda yake wajibi mu kudurce, anna Talhata wa Zubair wa Aishata wa man ma'ahum, wato Az-Zubair da Talha da Nana Aisha da waɗanda ke tare da su, wa kadhalika Aliyan, haka ma Sayyidina Ali a hannu ɗaya, wa man ma'ahu da waɗanda ke tare da shi, innama qatalu, kaga dukkan bangarorin guda biyu sun yi fada da juna ne, sun yi yaki ne a ijtihadin bisa wani ijtihadi da suka yi. Su waccan ka duba waqatul jamal da aka yi tsakanin ainihin Az-Zubair, Talha da Nana Aisha da masu mara musu baya da Sayyidina Ali, ijtihadi ne. Na fata an gane. Wayancan sun yi ijtihadi, wayannan ma sun yi ijtihadi. Wal amru kana fitna, kuma al'amarin duk gaba ɗayan ka duba fitna ce. Jarabawa ce, aka jarabci al'umman musulmi dan Allah madaukakin sarki ya daukaka ladan su ya girmama matsayin su, ya sa kuma ainihin wato wasu su zo su dinga sakin baki akan su, kaga suna sake samun daukaka da lada. Yake cewa wa ma'arakatul jamal bidzat, in ka dauki waqatul jamal, yakin jamal da aka yi shi a karan kansa, lam takun anisti'dadin liqitalin, ya faru ne ba da shirin yaki ba. Yaƙin jamal ya faru ne ba da niyyar yaƙi ba, abin ya faru. Walam yakunu yuriduna alqitala, dukkanin su ba wai sun yi nufin yin yaƙin ba, kuma sai aka samu Allah ta'ala ya kaddara wannan jarabawa, sai an shige ta sai yaƙin ya faru. Domin kaga Talha, Zubair da Nana Aisha da suka tashi ba Kufa suka tafi ba wajen Sayyidina Ali, sun tafi wajen ɗaya daga cikin gwamnoninsa kamar yadda muka karanta a baya. Da aka sun je can kuma su zuwan da suka yi a ba su dama su zakulo waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman su hukunta su. To wannan kaga sun je ne ga abin da ya kai su, kuma Allah ta'ala ya kaddara faruwar yaki. Wa naqala Ibn Hazm wa Ibn Taymiyyata anil jumhur, shi yasa Ibn Hazm da kuma Ibn Taymiyya Allah ya ji kansu da rahama sun ciro wata magana daga al jumhur, wato daga man, wato mafi yawan malamai, al-imtina'u anil kalami fi hadhihi al-mas'ala, da yawa daga cikin malamai sun hana mutun ya tsoma baki ya magana akan wannan mas'alar. Wannan shine abinda Ibn Hazm ya ruwaito, shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ya ruwaito cewa karka sa bakinka, karka tsoma baki, karka sakin baki, kai ka wato kai sakin baki akan wannan abin da ya faru tsakanin waɗannan manya-manyan sahabbai. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykhul Islam rahimahullah yace in qala qa'ilun, idan wani yace zai goyi bayan ɗaya daga cikin su, misali in wani yace inna aliyan bada'ahumul qitala, kila wani mai goyen bayan bangaren Az-Zubair, Aisha da Talha, ko mai goyen bayan Muawiya zai ce to ai Sayyidina Ali shi ya fara yakar su, wani kila zai iya cewa shi yana goyon bayan wancan bangaren kuma ya ga laifin sayyidina Ali ya ce shi ya fara zuwa ya yake su kila lahu shaykhul islam ya ce sai a bashi amsa a ce wa hum awwalan imtana wa an da'ati to ai su a karan farko su suka ki masa mubaya su ne far karan farko imtana domin da ba su ki masa mubaya'a ba shi ma da bai yake su ba duk da cewa kun ce shi ya fara yaka su to amma wane ne ya fara bujirewa da farko su ne awwalan a karan farko imtana an da'atihi suka ki yi masa da'a wa mubaya'atihi suka ki masa mubaya'a wa ja'aluhu zaliman har ma suka sanya shi cikin rukunin azzalimai musharikan fi dami Uthman wanda suna ganin da hannunsa a kashe sayyidina Uthman shi ma kamar yayi tarayya wajen kashe sayyidina Uthman wa qabilu alaihi shahadatu zur kuma suka dinga karbar shaidar zur akan sayyidina Ali ai kaza kaza labarai irin na kanzan kurege shaida irin ta zur suka dinga tattarawa ta ƙarya akan sayyidina Ali a karkashin haka suka abinda ya faru ya faru ka koma cikin minhajus sunna mujalladi na 4 shafi na 410 ma'ana kamar shekul islam yana cewa in ka ce sayyidina Ali ne ya fara ya kasu to ai kuma su ne suka ki masa da'a a matsayinsa na khalifa su suka ki masa mubaya a matsayinsa na shugaba jagora kuma su suka fara ganin sa a matsayin azzalimi wanda yake da hannu a kashe sayyidina Uthman bisa zantuttuka da tatsuniyoyi da suka yi ta zo musu qultu mallan yace sai nace ushi'a inda ahli sham labarai ne suka dinga yaduwa a kasar sham anna aliyan radiyallahu anhu bi qatl Uthman sayyidina Ali da hannun sa a kashe sayyidina Uthman labarin da suka dinga ji kenan kamar yanzu labarin social media ne wani gaskiya ne wani kuma shirme ne in ma gaskiya ce zaka ga an hada ta da ƙarya kusan 100 labarin social media in kace zaka dinga daukan sa zaka zama cikakken makaryaci ko saboda labari ne wani kawai zai shiga daki kawai shashaye ya koshi kawai kirkire shi kawai ba a yi shi ba kawai hada wasu hotuna kawai bazawa duniya to su ma a wancan lokacin babu wani hanyoyin da labarai ake iya samun su cikin sauki shi yasa su suna can a can sham su kuma nan suna nan Madina amma labari ya yadu na ƙarerai cewa ai sayyidina Ali kaza ai sayyidina Ali kaza ai sayyidina Ali kaza to shine mallai yake cewa labari ya yadu wajen mutanen sham cewa anna aliyan radiya bi qatl Uthman anna aliyan radiya bi qatl Uthman cewa sayyidina Ali ay ya yadda da kashe sayyidina Uthman warajid hadhihi al-isha'a kuma wannan labarin ya yadu inda ahli sham wato wannan labari ya yadu a wajen mutanen sham li arba'ati umurin sabida al'amura guda hudu abu hudu ne yasa labari irin wannan ya yadu a kasar sham al'amari na farko adamu qatli qatlati Uthman rashin kashe wa'anda suka kashe sayyidina Uthman daga cikin abin da aka ga ya musu ai gashi an rantsar da shi an nada shi a matsayin khalifa amma ya ki kamo wa'anda suka kashe sayyidina Uthman ya kashe su dai kenan na biyu ma'arakatul jamal yakin jamal shi ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suka tabbatar kaman da hannun sayyidina ainin Ali wajen kashe sayyidina Uthman domin su tawagar az-zubair talha na aisha sun taho domin daukan mataki akan wayancan kuma ya fito ya yake su na uku tarkul madinati was-sakanu bil kufa sannan tattarewa da sayyidina Ali ya bar garin Madina ya mayar da headquarter musulunci kasar kufa wanda wal kufatu ita kuma kufa din nan hiya ma'aqilu qatlati Uthman nan ce mafakar wa'anda suka kashe sayyidina Uthman ma'aqil ay malja nan ce mafakar wa'anda suka kashe sayyidina Uthman to kaga duk sai zamto labaran sai suke gaskata su ga labari yaje sannan kuma ga wani abu irin da na bahaushe muriburi yayi kama da mutum ko gashi wa'annan wa'anda suka kashe sayyidina Uthman mafakar su kufa kuma ga sayyidina Ali ya dauke headquarter daga Madina ya mai da ita Kufa abu na hudu shine anna fi jaysh aliyin sannan a rundunar sayyidina Ali man huwa muttahamun bi qatl Uthman akwai wa'anda ana zargin su suna cikin wanda suka kashe sayyidina Uthman to kaga waɗannan al'amuran guda hudu su aka dinga yadawa a kasar Sham cewa ai sayyidina Ali ya yadda da hannunsa ya goyi baya kaza kaza kuma suka dauka ina fata an gane li hadhihi al-umur al-arba'a ma la yace saboda waɗannan al'amura guda hudu waqa ash-shakku 'inda ahli sham shakku da kokonto ya shiga mutanen sham sai mutanen Sham suka samu kansu cikin kokonto indal jahalati minhum musamman jahilan cikin su sai suka yi kokontan anna li aliyin yadan sayyidina ali yana da hannu fi qatl uthman wajen kashe sayyidina uthman radiyallahu an wa laysa li aliyin yadun alhalin kuma hakikanin gaskiya ba hannun sayyidina ali a kashe sayyidina uthman bal ma shi sayyidina ali kana yal'anu qatlata uthman yana la'anta da Allah wadai da waɗanda suka kashe sayyidina uthman fa in qila idan kuma wani yace hadha iya wannan kadai wahadahu shi kadai lam yubih lahu qitalahuma inda idan wannan ne ai shi ma bai halatta ga sayyidina ali ya kashe ya yake su ba saboda haka an fahimta ma'ana fa in qila hadha wahadahu lam yubih lahu qitaluhum qila innahu ma kana yajuzu lahum an yuqatilu aliyan radiyallahu an idan an ce saboda wayancan dalilan kawai bai dace ba a ce sayyidina ali radiyallahu anhu ya yaki ainihin wato daya bangara to sai a ce ai innahu yanda al'amari yake ma kana yajuzu lahum ai su ma bai halatta a gare su an yuqatilu aliyan radiyallahu anhu su ce za su yaki sayyidina ali radiyallahu anhu li kaunihi ajizan an qatli qatlati uthman saboda ya gaza kashe wayanda suka kashe sayyidina uthman bal law kana qadiran ala qatli qatlati uthman bal koda ma sayyidina ali a lokacin yana da iko da damar da zai kashe wayanda suka kashe sayyidina uthman wata rakawu amma ya bari yake kashe su imma mutaawilan ko dai saboda yana da wani tawili aw muzniban ko kuma saboda laifi ya dauki laifin an fahimta ma'ana su ma baya halatta ai idan an ce bai kamata ya yake su ba saboda dalilan da yasa ya yake su akai to ai su ma bai kamata su ma su yake sayyidina ali ba saboda ya kasa kashe ko ya ki kashe waɗanda suka kashe sayyidina uthman a fahimtar su imma da ya ki kashe su saboda wani tawili da wata fahimta tasa ko kuma ya kashe su ne muzuniban dan laifi kawai ya yadda shi mai laifi wato dan ya dauki laifi kawai shikenan ya kashe su imma ɗaya daga cikin binnan ne su ma bai halatta ko bai kamata a ce sun yake shi ba me yasa sai ce lam yakun zalika mujiban li tafriqil jama'a duk wayannan abubuwan sai zamto ba su zama masu wajabta raba kan jama'a ba walimtinai an bai'ati kuma bai kamata su ki masa mubaya'a ba saboda wannan dalilin dan yaki kashe waɗanda suka kashe sayyidina uthman wannan ba dalili bane na su kawo rabuwar kan jama'a dan yaki kashe waɗanda suka kashe sayyidina uthman ba dalili bane na su ki masa mubaya'a bal kanat mubaya'atuhu bal ma yi masa mubaya'a ala kulli halin a kowane irin hali ma aslaha ita tafi zama maslaha fiddini a cikin wannan addinin wa anfa'a ita tafi amfani lil muslimina ga muslimi wannan malai yana kawo maganganun imani ya ce a zai goyi bayan can ai su suka yi kaza ko wannan shi yayi kaza to shine yake gaya maka cewa in ma an ce sayyidina ali shi yayi kaza to ga amsa in ma an ce kaza ga amsa ka dauka sayyidina ali yake kashe waɗanda suka kashe sayyidina uthman ko ma da wani irin dalili kila yake kashe su wannan ba dalili bane na ki masa mubaya'a a fito a yake shi domin yi masa mubaya'ar amma kowane irin hali wannan shine yafi zama maslaha domin kan al'umma zai hadu guri guda kuma wannan sai yafi wa musulmi amfani fiye da a ce an yi wancan rikicin mafhum ka koma min hajji sunna wannan duk magana ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a mujalladin sa na 4 shafi na 411 man min as-sahabati shahida tilka al-ma'arik a cikin sahabbai suwaye suka halarci wayancan yaƙe-yaƙen as-sahabatu alladhina shahidu al-jamala aw siffin sahabban da suka halarci imma dai yaƙin jamal ko kuma yaƙin siffin kar ku manta yaƙin jamal shine wanda aka yi tsakanin az-zubair talha da na'isha da kuma sayyidina ali siffin shine wanda aka yi da sayyidina muawiya da sayyidina ali to wayanda suka halarci ko dai duka biyun ko ɗaya daga cikin biyun hum sune aliyun akwai shi aliyun kansa az-zubair akwai az-zubair talhatun akwai talha aishatu akwai na'isha ibnu az-zubair akwai abdullahi ibn az-zubair al-hasan akwai al-hasan al-husain akwai al-husain ammar akwai ammar ibnu abbasin shi ma yana ciki muawiyatu shi ma da shi Amr bin al-As akwai shi shima, Qais bin Sa'd akwai shi, Al-Qa'qa bin Amr shima yana ciki, Jarir bin Abdullah al-Bajali shima yana ciki, Khuzaimah bin Thabit shima da shi, Abu Qatada, Abu al-Haythami ibn al-Tayyihan shima yana ciki, Sahal bin Sa'd shima da shi, Jabir bin Abdullah shima yana ciki, Abdullah bin Ja'far shima yana ciki, Adi bin Hatim shima yana ciki, Al-Ash'ath bin Qais shima da shi, Jariyatu ibn Qudama shima yana ciki, Fudalatu bin Ubayd yana ciki, An-Nu'man bin Bashir shima yana ciki. Waɗannan duk suna cikin waɗanda suka halarci, kaji tarihi, tarihi kenan, duk ba kaga shekara sama da 1000, amma har sunayen waɗanda suka je din da ana da su, duk waɗannan suna cikin waɗanda ko dai sun je yakin Jamal ko sun je Siffin ko sun halarci duka biyan. Wallazi namtana'u, an kuma gano waɗanda suka ƙi shiga yakin, walam yushariku, ba su yi tarayya ba a wannan yakin, ba su shiga ba, hum su ne Sa'd bin Abi Waqqas, akwai Sa'd bin Abi Waqqas, akwai Sa'id bin Zaid, akwai Abdullah bin Umar, akwai Muhammad bin Maslama, akwai Usama bin Zaid, akwai Abu Huraira, akwai Zaid bin Thabit, akwai Imran bin Husayn, akwai Anas bin Malik, akwai Abu Bakar al-Thaqafi, akwai Al-Ahnaf bin Qais, akwai Abu Ayyub al-Ansari, akwai Abu Musa al-Ash'ari, akwai Abu Mas'ud al-Ansari, akwai Al-Walid bin Uqba, akwai Sa'id bin Al-As, akwai Abdullah bin Amir, akwai Abdullah bin Amr bin Al-As, akwai Abu Barzah al-Aslami, akwai Uhban bin Saifi, akwai Salamah bin Al-Aqwa, bal kai ba ma wa'annan kadai ba, jullu sahabati radiyallahu anhum wardahum, mafi yawan sahabbai Allah ya kara musu yarda duk su shiga ba. Dan ka gane kawai wata jarabawa ce, wata fitina ce aka samu, aka shiga cikin ruduwar suka shiga, kamar yanda dai za ka ga wani lokacin hayaniya ta shiga, sai wani wasu sai su shiga, wasu kuma kaga ba su shiga ciki ba. To wannan shine abin da ya faru, qissatu tahkim. Sai kuma qissar sasanci ko sulhu da aka yi tsakanin bangaren Sayyidina Ali da kuma bangaren Sayyidina Muawiya. To wannan shi ake kira at-tahkim, ko ka kira shi sulhu ko kuma ka kira shi sasanci. Wantahad ma'arakatu Siffin, yakin Siffin tsakanin Sayyidina Ali da tawagarsa da bangaren Sayyidina Muawiya da tasa jama'ar, wannan yaki shi ake kira Siffin. To wannan yakin ya zo ƙarshe bit-tahkim, ta hanyar sasanci da aka samu ko sulhu. Ai tawaqqafu anil qital, ma'ana da an tsaya cak daga daina yakin, bi arrufi'atil masahif, lokacin da aka fara daukaka, aka fara daga alqur'anai, alal rimahi akan masu, sai a dauki mashi sai a dora alqur'ani sai a daga shi sama, ma'ana ana yi wa mutane ishara fa mu koma zuwa ga alqur'ani, a koma zuwa ga littafin Allah, can sai ga an daga qur'ani can ana daga masahif. To wannan daga alqur'anan yana daga cikin abin da ya kawo dakatar da tsagaita wuta tsakanin bangarorin guda biyu. Waradiya aliyun radiyallahu anhu bitahkim, kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yadda da azu ayi sulhu. Waraja ila al-kufa, yama koma can headquarter da ta koma daga Madina, ta koma can ya koma Kufa. Waraja Muawiyatu ila Sham, shima sayyidina Muawiya ya koma Sham, domin dama shima a can yake gwamna. Ala an yakuna tahkimu fi Ramadan, suka hadu akan cewa a zo a yi zaman sulhu da sasanci a cikin watan Ramadan. Wa arsala aliyun aba Musa al-Ash'ari, da kowa sai ya aika wakili, sayyidina Ali sai ya aika Abu Musa al-Ash'ari. Wa arsala Muawiyatu Amr bin al-As, shi kuma sayyidina Muawiya sai ya aiko Amr bin al-As su zo su hadu da abin da suka zartar. Sayyidina Ali da yawunsa ya yadda, sayyidina Muawiya shi ma ya yadda da yawunsa. Wa qissatu tahkim al-mashhura, qissar sasanci da wannan sulhun wadda tafi shahara, hiya ita ce anna Amr bin al-As, wai Amru dan As, na bangaren wa kenan, bangaren Muawiya, ittafaqa, ya hadu, sun samu haduwar ra'ayi da daidaituwar fahimta, ma Abi Musa al-Ash'ari, tare da Abi Musa al-Ash'ari wanda shi yake wakiltar bangaren Sayyidina Ali, ko ala azil aliyin wa muawiya wai sun hadu akan duk a tuba kowa daga cikin su sun hada akan a sauke sayyidina ali daga khalifanci a sauke sayyidina muawiya daga gwamna suna ganin kaman wannan shine kawai wato kaman sun cimma matsaya a fa wannan ba kissar bata inganta ba zaka jita wannan kissa abi mihnab ce cewa sun hadu akan cewa waɗannan mutane guda biyu sune matsala to tunda sune matsala kawai a sauke su kowa a je masa da rahoton ga wato ga inda aka hadu aka yi ittifaki sayyidina ali ka hakura ka mun sauke ka kai ma sayyidina muawiya mun sauke ka an bayyana fa sa'ida abu musa al-ash'ari wai bayan sun gama wannan ainihin wato consensus din an samu daidaito an daidaita to wai shi sai abu musa al-ash'ari sa'id al-minbar sai ya hau kan minbari wa qala akan minbarin sai yace ana anzi'u aliyan min al-khilafa ni dinnan ni ne wakilin da sayyidina ali ya aiko in wakilci bangaren sa kuma duk abin da nazartar ya yadda dan haka karkashin tattaunawa da matsaya da muka samu na cire sayyidina ali daga khalifa kama anzi'u khatami hadha akwai zobe a hannunsa yace kaman yanda na zara zoban nan nawa yanda na tube wannan zoban daga hannuna to haka na tube sayyidina ali daga khalifanci saura shi kuma amru bin al-as ko shi ma ya hauya ya abun nan to wai amru bin wa qama amru bin al-as shi kuma da ya tashi wa qala sai yace wa ana nima bugu da ƙari anzi'u aliyan kadhalika nima ina sake tabbatar muku na tube sayyidina ali har wa yau kama naza'ahu abu musa kaman yanda wakilin bangaren sa abu musa yace ya cire shi nima na cire shi wa kama anzi'u khatami hadha kuma kaman yanda na cire wannan zoban nawa haka na cire sayyidina ali wa uthabbitu muawiyata kama uthabbitu khatami hadha na kuma tabbatar da muawiya kaman yanda na tabbatar da zobe na sai mai da zoban hannunsa kaji ta yan siyasa masu kiti murmura ko kaji wannan labarin yanda yake ko fa kafura lagadu ai ana zuwa wannan gabar sai hayaniya ta kaure tunda kowa da bangaren sa bangaren sayyidina ali da bangaren ainihin muawiya fa kafura lagadu sai hayaniya ta kaure ta yawa wa kharaja abu musa gadiban abu musa ya fita daga gurin a fusace waraja ila makkah ya koma zuwa garin makkah walam yadhhab ila ali fil kufa bima tafi wajen sayyidina ali a kufa ba saboda takeici da bakin cikin abin da ake waraja amru bin al-as ila sham shi kuma wai amru bin al-as sai ya koma zuwa sham ka koma cikin tarihu tabari mujalladi na 4 shafi na 51 da kuma al-kamil fi tarikh mujalladi na 3 shafi na 168 wa amru bin al-as kar ka manta wannan amru bin al-as din fa da aka ce yayi irin wannan kamar kaga yayi yodara ko to amru bin al-as din nan fa sahabiyun jalil sahabi ne daga cikin manya-manyan sahabbai masu girma hajara yana cikin waɗanda suka yi hijira tsawan bisa ra'ayin kansa da radin kansa la karham ba dole aka yi masa ba falam yakun fil muhajirina nifaqun li adamil hajati ilayhi domin babu munafurci a tattare da muhajirai saboda babu bukatar haka wa innama kana nifaqu fi ahli al-madina haka mutumin da yayi hijira a irin waccan lokacin da ake balahira hijira ta zama tashin hankali bisa gradin kansa yayi hijira ba dole aka yi masa ba ai cikin muhajiruna ba munafurci ko ba mutanen Makka bane a su ɗan haka ne ba a samu kai cikin munafurci ba fusk zulwa jahaini fuskoki guda biyu akwai ma zuwujuhin ko yawa ba a samu wannan ba sai da aka zo Madina shine malai ke cewa innama kana nifaqu ai shi munafurci ma fi ahli almadinati a cikin mutanen Madina aka same shi wa zalika anna asharafa makka domin manyan makka wa kubara'aha wato shugabannin makka da manyan mutanen cikin ta kano kufara su kawai kai kaifi ɗaya ne kafirai ne wa kana almu'minu yu'dhi ko yu'dha mu'mini akan cutar da shi wa kana almu'min yu'dha a lokacin mu'mini wanda duk yayi imani cutar da shi ake fa anna yata'attan nifaq to tayi na munafurci zai zo su can dama kafirai ne ba sa yi wanda kuma yace yana yi din suna azabtar da shi wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma shi amr bin al-as dinna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba da recommendation a kansa yace ibn al-as ya'yan al-as mu'minani mu'minai ne su su biyu amrun wa hisham rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadithin mujalladi na biyu shafi na 304 wai mala ya dan kawo maka kasa dan ka san waye amr bin al-as ya za a ce yayi wancan abun ya za su samu waccan irin haduwa su yi magana kuma a zo baina jama'a ya saba yayi munafurci fa hadhihi al-qissa muzawwaratun makdhuba wannan kissar kera ta akai yar jabuce ta ƙarya ce na ba ta gane badaluha abin da ya ƙara bata ta ita wannan ruwaya abin da ya ƙara rusa ta Abu Mikhnab akwai Abu Mikhnab Lut bin Yahya alladhi zakarnahu akthar min marra wanda wannan Lut bin Yahya din Abu Mikhnab din mun fade shi ya fi shuru masaki mun fade shi da yawa a baya wal qissatu sahiha yanda qissa ta faru ingantacciya kama rawaha ahlul haqqi kaman yanda ma'abuta gaskiya suka ruwaito wahiya shine anna amr bin al-as lalle amr dan as iltaqa ma abi musa al-ash'ari sun hadu da abu musa al-ash'ari faqal sai amr bin al-as yace ma tara fi hadha al-amr yace abu musa waya kake ganin wannan al'amari me hangenka me tunaninka me ra'ayinka game da wannan al'amari qala abu musa sai abu musa al-ash'ari yace ara annahu min an-nafar alladhina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa radi ni ina ganin sayyidina ali nan yana daga cikin mutanen da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da su wa huwa radin anhum yana mai yarda da su ka duba lamba ta biyu ce ya qasidu ali ibn abi talib yana nufin ali ibn abi talib yace fa qala amr bin al-as sai amr bin al-as yace fa aina taj'aluni ana wa muawiya to yanzu niya a ina zaka sa ni da ni da muawiya qala abu musa abu musa al-ash'ari sai yace ni ina ganin in yasta'in bikuma idan sayyidina ali a matsayinsa na khalifa ya nemi taimakon ku ya nemi ku zo ku mara masa baya ya nemi ya ba ku wani appointment ko ya ba ku wani aiki fa fikum al-ma'una to ya dace ku taimake shi in ya ce zai yi khalifancin nan ya sako ku a ciki ku taimaka masa wa in yastaghni ankuma in ya ce kuma bai da bukata ku da kai da Muawiya ji ya ce baya da bukata ku a cikin tafiyarsa wasu zai tafi da su fa qala mastaghana amrullahi ankuma ai al'amarin Allah da yawa yakan wadato ba sai da ku ba ko al'amarin Allah nawa ne wanda ya wadato aka yi shi ba ku kana yi ku koma gefe ku zama ɗan kallo kawai in ya nemi taimakon ku ko agaza masa ku zo ku kawo masa taimako in kuma bai nemi taimakon ku ba ya wadato daga taimakon ku to wannan ba shike nuna cewa kuma ai ya hayaniya ko ai rigima ba qala abu musa a yake cewa wannan magana ka koma can ƙasa ka duba tafsila qadiyati tahkim fi kitab marwiyati abi mikhnab fi tarikh at-tabari wa qad azahu ila tarikh al-kabir mujalladi na 5 shafi na 398 ka kuma duba tarikh dimashq mujalladi na 46 shafi na 175 a karkashin tarjumar amr bin al-as to da aka yi wannan tattaunawar thummantahal amru anan fa al'amarin ya kare ala hadha akan wannan kaji iya yanda aka yi maganar kaji ba wata mai tsawo bace yanzu ya kake gani yace to kun dai san sayyidina Ali nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan yana mai yarda da shi haka ne yace haka ne dan haka ni ina ganin tunda ya zama khalifa ku yi masa mubaya in ya nemi taimakon ku ku taimaka in bai nemi taimakon ku ba al'amari a nawa ne aka yi su ba ku to anan fa daga nan kawai al'amarin ya kare faraja abu amr bin al-as ila muawiya bi hadha al-khabar amr bin al-as ya koma wajen sayyidina muawiya da wannan labarin waraja abu musa ila ali bihi haka shi ma Abu Musa al-Ash'ari ya koma wajen Sayyidina Ali da wannan labarin. An samu sasanci ko ba samu ba, shikenan. War riwayatul ula, waccan riwayar ta farko da kaji, la shakka annaha batila, koko kwanto ba mai riwaya ce ta ƙarya. Li thalathati umurin, saboda al'amura guda uku dake cikin riwayar. Awwalan, na farko, as-sanadu da'ifun, shi kansa isnadin hadithin mai rauni ne. Fihi, domin a cikin sanadin akwai Abu Mikhnafin al-Kazzab, akwai Abi Mikhnaf tataccen makaryacin nan. Thaniyan, na biyu, khalifatul muslimina, a ce khalifa na musulmi, la ya'zilhu Abu Musa al-Ash'ari wala gairu. Ai, Abu Musa al-Ash'ari shi kadai bai isa ya cire shi ba, wala gairu, ko wanin Abu Musa. Idh, domin la yu'zalu inda ahli sunnati bi hadhihi suhula, a wajen malamai ahli sunnati wal jama'a, wato a matafiya da mazhabin ahli sunna, ai ba a cire shugaba ko a tumbuke shi cikin sauki. Ba mun karanta ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko da shugaba yana zalunta ku, yana kaza, ku yi masa biyayya. Yace, ko ya dake ka, ko ya kwace ma dukiyar ka, kai masa biyayya. To shikenan, dan wannan kawai shikenan sai a cire shugaba. Yace, ai, ba zai yiwu ba a ce Abu Musa al-Ash'ari ya tube Sayyidina Ali daga khalifanci, ba shi ba ko waninsa ba. Domin a ka'idar Ahlus Sunnah, shugaba ba abu bane mai sauki sauke shi daga kan shugabanci ko tube shi. Fa kaifa yattafiqu rajulani, tayaya za a ce mutum biyu rak su hadu, ala azli amiril mu'minin, akan cira sarkin mu'minai. Fa hadha kalamun ghayru sahih, ai wannan daga jinsa ka san zancen kawai ne, na ba ta gane. Wallazi waqa'a fi tahkim, abinda ya faru a wannan sasancin, huwa shine, annahu mattafaqa, sun hadu ne, ala an yabqa aliyun fil kufa, akan cewa sayyidina Ali ya ci gaba da zama khalifa a Kufa, wa huwa khalifatul muslimin, kuma shine shugaban musulmi. Wa an yabqa muawiyatu fi sham, shi kuma sayyidina Muawiya ya ci gaba da zama a Sham, amiran alaiha, a matsayin gwamnanta. Wa an tatawaqqafal harbu bainahuma, wannan yakin a dakatar da shi tsakanin su, shine fa abinda sulhun ya kunsa. Abinda sulhun ya kunsa kenan, sayyidina Ali ya ci gaba da zama khalifa, ya zauna a Kufa, sayyidina Muawiya ya ci gaba da zama gwamnansa, ya zauna a Sham, yaki kuma a dakatar da shi, shine abin da ya faru. Thalithan, na uku, ar-riwayatu sahiha allati dhakarnaha, sannan ita riwayar da ta inganta ita ce wanda kaji mun ambata maka. Ma'arakatu Nahrawan, to sayyidina Ali shi ma ya yi fama da matsaloli irin waɗannan, bayan kaga an gama Siffin, sannan sai kuma yazo ya ci karo da Khawarij, ko kace ƴan Qur'aniyun, ko kuma dai Khawarijawa. Ya gama da waccan, an gama wutar Jamal ta lafa, wutar Siffin ta lafa, sai kuma ga Nahrawan. Wannan abin da aka yi na sulhu tsakaninsa da sayyidina Muawiya, su kuma suka ce ba su yarda da shi ba. Kaji ko? Shugabanci akwai wahala, an fahimta. Su kuma suka balle, suka ce su kuma ina za ka ji, su kuma shi ne aka yi, su ma aka yi fama da su, har sai da ta kai ga yaƙi. Shi yaƙin shi ne yaƙin Nahrawan. Nahrawan ɗin sunan wuri ne. An yi wannan gumurzu na Nahrawan a sana, wato ta 38, ko wato shekara ta 38, wato 38 hijiriya. Raja'a Aliyun radiyallahu anhu ila al-Kufa, sayyidina Ali radiyallahu anhu kaga an gama waccan magana, sai ya koma Kufa. Fa kharaja alayhi al-Khawarij, sai kuma Khawarijawa su kuma sai suka yi masa tawaye. Wa kanu, su kuma sun kasance, kadara fadu at-tahkima, su kuma sun yi watsi da wancan sasancin. Wa qalu, sun ce, la hukuma illa lillah, kaji su kuma suna ganin, dan me yasa za a sa mutane guda biyu su za su zartar da hukunci? Ina al-Qur'ani, a kawo al-Qur'ani yayi hukunci mana? Wa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, ya za a turo mutane guda biyu, wannan ya turo mutum, wannan ya turo, a ce su ne suka kawo ƙarshen suka yi sasanci, ai sai suka fito da kalmar la hukuma illa lillah, ai su san ba su yadda ba wani hukunci sai na Allah. Wa bada'u an yushaggibuna ala aliyin, suka ci gaba da rura wutar fitina shine yushaggibuna suka ci gaba da cinna wuta ta fitina ala aliyin akan sayyidina ali hatta fil masjidi har ma a masallacin sa ya kumuna sukan tashi wayasihuna siyaha yaniya suna la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah Allahu akbar la hukuma illa lillah na fata an gane ba hukunci sai na Allah wa kana ali radiyallahu anhu yaqul sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa kalimatu haqqin urida biha batil asalin ta kalma ce ta gaskiya mai kyau amma aka nufi banna da ita kalma ce mai kyau a ce la hukuma illa lillah wannan mai muninta kalma ce asalin ta haq ta gaskiya amma wayannan mutanen barna suke nufi da ita sai zama kaman karin magana ma kalimatu haqqin urida bihal batil idan akwai wani abu mai kyakkyawan manufa amma wani yazo ya shiga ya mai da ya shiga gashi da kyakkyawan manufa amma yayi nufin wani mummunan abu a karkashin wannan sai a ce kalimatu haqqin urida bihal batil wa dhahaba mathalan wannan kalma sai ta zama kaman abar buga misali ko karin magana kalimatu haqqin urida bihal batil abinda sayyidina ali yace kenan kalma ce mai kyau kalma ce ta gaskiya amma wayannan mutanen sun nufi ƙarya da barna da ita thumma ba'da zalika qatalu as-sahabiyya al-jalila bayan haka malan da suka fara karfi sai suka kashe sahabin nan mai girma abdullahi bin khabbab su wayancin khawarij din wa qatalu zawjatahu suka kashe matarsa wa baqaru batnaha suka farka cikinta wa kana hamilan mutimmatan fi shahriha wato lokacin tana da ciki cikinta ya kai wata tara lokacin haihuwa falamma balaga al'amru aliyan da al'amarun su ya kai kunnan sayyidina ali arsala ilaihim sai ya aika musu a tambaye su man qatalahu wane ne ya kashe abdullahi bin khabbab faraddu alaihi sai suka ce aje a bashi amsa kulluna qatalnahu dukkanin mu ne muka kashe shi فخرج اليهم علي سيدنا علي سوما يا فتو وجنسو يا فتو زوا غاري سو بجيش ده وتا رندنر قوامه 10000 تايدي واتو رندنا تي ودا سوجوجي كيمانن سن يي ديدي ده 10000 فقتلهم فينا حروان سوما يجي ياقي سو ا وني غوري ده اكي كيران سنا حروان شي سا اكي كيران تا معركه نهروان غاين ده قصه تكي ان عبيد الله بن عياض ابن عمرو القاري ان كربو دغ عبيد الله بن اياد ابن عمرو القاري قال يتي جاء عبد الله بن شداد يتي عبد الله بن شداد يازو فدخل على عائشه يشغ وجن ام المؤمنين عائشه ونحن عندها جلوس عبيد الله بن اياد يتي مو كما ا لوكاتين ده يشغو منا وجن تا ازازوني مرجعه من العراق لوكاتين شي كما يا داو ني daga kasar iraki layali ya kutila aliyin a lokutan da aka kashe sayyidina ali faqalat lahu sayyidina aisha tayi masa tambaya tace da shi ya abdullah bin shaddad ya kai abdullah bin shaddad hal anta sadiqi amma as'aluka an zaka fada min gaskiya akan abinda zan tambaye ka akan sa تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي ina so ka bani cikakken labarin gaskiyar al'amarin mutanen nan da sayyidina ali ya yake su qal abdullah ibn shaddad ya ce wa malila asduquki me zai hana in ga miki gaskiya qalat sai ta ce fa hadithni an qissatihim to ina so ka bani labarin qissar su qal Abdullah ibn Shaddad yace fa inna aliyan abinda ya faru sayyidina ali radiyallahu an lamma kataba muawiyata yayin da ya rubuta yarjejeniya shi da muawiya wa hakamal hakamani ya kuma sanya masu hukunci guda biyu su hukunci yasa masu sasanci masu sulhu guda biyu su sulhu خرج عليه 8000 تو سي كما aka samu wasu min qurra'in nas sai aka samu wasu alarammomi kimanin 8000 suka yi masa tawaye wasu makarantan alqur'ani wajen kimanin 1800 su kuma sai suka yi sayyidina Ali tawaye fa nazalu bi ardin sai suka koma suka sauka a wani gari yuqalu laha harura suka sauka a wata ƙasa da ake kiranta harura min janibil kufa nan gefen kufa take wa annahum atabu alaihi suka ci gaba da zargin sayyidina Ali fa qalu suka ce in salakhta min qamisin albasakahu Allah ta'ala ina ai yanzu ka tube rigar da Ubangiji ta'ala ya sanya maka wasmin ka bar sunan da sammaka Allah ta'ala bihi Allah ya ambace ka da shi thumma dalakta yanzu ka cire rigar da Allah ta'ala ya sa maka ka bar sunan da Allah ya sa ma thumma dalakta sannan ka tafi fahakkamta fi dinillahi rijal ka sa wai mazaje mutane su za su yi hukunci a addinin Allah wala hukuma ka san ba wani hukunci illa lillahi ta'ala ina fata an gane ba wani hukunci sai na Allah ta'ala falamma an balagha aliyan ma atabu alai yayin da labarin zargin da suke wa sayyidina Ali ya kai kunnansa wa faraquhu alai kuma da abin da suka yasa suka rabu da shi akai amara mu'adhdhinan sai ya aika mai shela fa adhana yayi shela alla yadkhula ala amiril mu'minina illa rajulun qad hamala alquran sanar wanda aka bari shine kada wanda ya shigo wajen amirul mu'minina ali sai mahaddacin alqurani alaran mumi kawai wani mitin ne za a yi da iya makarantan alqurani falamman talaati daru yayin da gidan ya cika min qurra'in nas daga alaran mumi makaranta cikin mutane da'abi mushafi imamin azim sayyidina ali yasa aka dauko mai mushafi imam mai girma fa wada'ahu baina yadayhi sayyidina ali sai ya ajiye alqur'anin a gaban sa faja'ala yasukuhu bi yadi sai ya kama dafa alqur'anin da hannunsa wa yaqulu yana cewa ayyuhal mushaf ya kai alqur'ani hadithin nas ka ba mutane labari mana ya dafa shi ya kai alqur'ani yi wa mutane magana mana fanadahu nas fa qalu sai mutane suke kiran sayyidina Ali suka kira shi suka ce ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin ma tasalu an me kake tambaya ne akan sa innama huwa midadun fi waraqin abinda kake tambaya fa innama huwa midadun tawada ce fa fi waraqin aka rubuta ta a takarda wa nahnu natakallamu bima ruwina min mu ma kanmu muna yin magana ne game da abin da aka ruwaito mana a cikin sa fa ma za tu ridu ba mu gane me kake nufi ba kana magana da takarda da tawada al sayyidina Ali sai ya ce da su ashabukum haula'i yan uwanku ne ga sunan wa'annan da suke zaune alladhina kharaju wa'anda suka yi tawaye baini wa bainahum kitabullah shine na ajiye littafin Allah gashi tsakani na ni da su yaqulu Allah ta'ala fi kitabi ubangiji ta'ala ay ya fada a cikin littafin sa fimra'atin wa rajulin game da miji da mata in sun samu sabani daidaito tsakanin su ya gagara Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kun ji tsoran wato sabanin zai yi tsami alaka za ta yi tsami tsakanin su fa ba'athu hakaman min ahli kun ji tsoran shiqaq samun sabani da rabuwa tsakanin su to fa ba'athu hakaman ku aika mai sulhu min ahlihi daga bangaren miji wa hakaman da wani mai sulhun min ahliha daga bangaren matar in yurida islahan idan sun nufi ko suna nufin gyara da sulhu yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai datar da su fa ummatu muhammadin a'zamu daman wa hurmatan min imra'atin wa rajul al ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a azamu daman jininta ya fi girma wa hurma jininta ya fi alfarma min imra'atin wa rajulin sama da rabuwar auren mace da mata da miji mun ji ta inda aka biyo wa naqamu alayya ga sunan yanzu suna aibata ni fushin su yana tsananta a kaina an katabtu muawiyata wai dan na rubuta yarjejeniya tsakani na da muawiya kataba aliyu bin abi talib wai dan na sa aliyu bin abi talib ya rubuta takaddar yarjejeniya dan me yasa ban sa aminul mu'minina ba ina fata an gane to za mu ci gaba dan mas'ala tana da tsawo sai da aka tura musu ma ainihin wato turjumanul qur'an abdullahi bin abbas shi ma yaje tattauna da su to anan ne Allah ta'ala ya taimaka aka samu wato adadi mai yawa daga cikin su sun kai wajen kimanin 4000 a cikin wayancan 8000 din duk suka dawo daga waccan fahimtar suka fahimta suka dawo kan hanya rago kuma su ne wanda sayyidina Ali ya yake su har aka kashe wanda ake ganin shine shugaba a cikin su insha Allah sai mu tsaya anan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma